Sana'a sa'a
Washi Studio
Sanity Haka nake Jezua Maza To So, 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 hosa wasu kace wai sana'a sa'a game neman na kansa Allah ya bada sa'a ai zaman banza bai yi ba me yi baya da da'a kuma me ya tashi ka yi ba a raina sana'a I remember when I was almajiri fata na kullun ya za'a in zamo attajiri sai na fara yawo da buhu ina kan bola jari naira goma goma da biyar da kaɗan ina tari rayuwa kenan da kaɗan akan fara ina ta bulluguna da sako ina kwashe shara I'm just watching people wasu suna min harara Sun manta da cewa da safe ne aka kama fara Duniya Sana'a sa'a Jezuwa So haba yan uwa meye na shaye shaye da kanku kuke sayan abinda zai sa kuma yi kuna ta sa iyayenku suna zubar hawaye bakin ciki da haushi ba ku tausayin iyaye ba ku da aikin yi sai dai yin karta Rashin sana'a ke jawo sata ga fada da zagi-zagi da muke wa juna duk shakuwarku da mutun zai ci ma amana neman mata yanzu ya zama ruwan dare da masu kwace da suke cikin dare irin wannan dabi'u Allah dai ya sauke ka shirye da mu hanya wanda za mu tsallake sana'a sa'a eh mana mu je zuwa kace wai zafin ne ma baya kawo samu kullun addu'a muke yi halal Allah ya bamu ya Allah ka tsare mu da cin kayan haramun ina da sana'a ta bana Allah ba ku samu hakuri maganin zaman duniya ba gashi ba yanzu ne ake ta kwaikwaya a gara lada money ni suke ta bibiya labari ne ya bazu kai har kasan Arabia I used to work hard ni yasa na kai gaci ku ko lokacin kuna gida kuna ta bacci me yin adashe wata rana za ya dauka shi ko me zama na banza kayan wani za ya dauka duniya Allah ya sauke Sana'a sa'a Babu lokacin da zan bata lokaci Maza
Sanity and the mix